Gwamnatin jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta saka dokar hana fita a jihar ta Anambra sakamakon nau'in kashe-kashe. Gwamnan jihar ta Anambra Professor Charles Salodu shine ya sanar da haka a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar jihar gama abin da yake cewa.
Friday the 26th day of May, a 6 p.m. to 6 a.m. curfew is hereby placed on motorcycles, okada, tricycles.
Yana cewa ne gwamnatin jihar Anambra ta saka dokar hana fitar dare a wasu sassan jihar musamman daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe daga ranar 26 ga watan Mayu na shekara ta 2022 da muke ciki har sai abinda hali yayi sakamakon wasu rahotanni na sirri da muka samu daga jami'an tsaro saboda samun sabon salo na kashe-kashe a wasu kananan hukumomi a jihar ta Anambra. Dokar dai ta shafi kananan hukumomi 7 inda tashi-tashin hankula suka fi tsananta. Haka kuma gwamnatin jihar ta Anambra ta dakatar da zirga-zirgar babura musamman masu kafa 3. Wannan matakin dai yana zuwa ne bayan halaka wata mata mai ciki da yaranta 4 a jihar ta Anambra da ma wasu da dama da suka rasa rayukansu sakamakon sabon nau'i na kashe-kashe da ake zargin kungiyar IPOC da aikatawa. Da haka kuma na ji ra'ayoyin 'yan jihar ta Anambra da ma mazauna jihar gama abin da suke cewa dangane da wannan sabuwar doka.
It will reduce it a little but not finally, as in so for you to leave your office by 6, it won't work. The only thing they need is security. They should put enough security.
Wannan tana cewa ne sunana Blessing Maxin. Matakin da gwamnatin jihar Anambra ta dauka zai kawo sauki ga lamarin tsaro a jihar ta Anambra, to amma kuma ba zai kawo ƙarshen matsalolin ba baki daya. Kuma a ra'ayina barin wurin aiki ko kuma wurin kasuwanci baya da sauki karfe 6 zuwa karfe 6 na safe, to amma dai wannan dokar za ta taimaka game da rage sha'anin tsaro a jihar ta Anambra. A ra'ayina anan shine a daina nuna bambanci wanda zai kawo sauki game da matsalar tsaro a jihar. Kuma wannan matar da aka kashe da 'ya'ya 4 ya kamata doka ta yi aikin ta.
They should get to know the people that killed the woman and find pass their judgment on them.
Da haka kuma naji ta bakin sarkin Hausawan babban birnin kasuwancin nan na Onitsha, Alhaji Iliyasu Yushau, kuma ga abin da yake cewa
insha Allah da izinin Allah zai kawo sauki. Muna mure muna roƙon ku ɗan jarida ku gaya ma gwamnatin tarayya ta ƙara jaman tsaro a nan Brazil, domin kowa akwai yake neman abinci shi. Sun da suke neman abincin su arewa, yanzu ya mun arewa kace dawo nan bai taɓa yin dawa.
Tashi-tashin hankula dai da kashe-kashe da ake zargin kungiyar IPOC da aikatawa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Najeriya na hasarar dimbin dalolin Amurka a kowane mako. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka, Port Harcourt, Najeriya.